Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Babu Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 30 ga watan Satumba. A babin rahotanni za a ji halin da ake ciki a kasar Burkina Faso bayan wani abu mai kama da yunkurin juyin mulki.
To a kaicin takaitawa, abun da dai zamu iya cewa shine gaskiya lamarin abun da ke faruwa, matsalar tsaro, jama'ar kasa sun nuna gaskiya rashin jin daɗin su da kuma yadda har ila yau ake ganin gwamnati ta ki ta tsaya ta kula da lalle abun da jama'ar kasa suke so.
Za kuma a ji cewa ana ci gaba da makokin rasuwar sarkin Lakwaja a jihar Kogin Najeriya, Alhaji Kabir mai ƙarfi na uku. Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan wani zama na musamman na neman hanyoyin tabbatar da zaman lafiya a Kamaru. Muna tafa da shirin labaran wasanni. To amma kafin nan, ga Babu Makeri da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Jami'an
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ayyana mamaye yankuna guda hudu na Ukraine, duk da cewa sojojin Russia na shirin shan kashi mafi muni a yakin. Mutanen da ke zaune a yankunan Luhansk, Donetsk, Kherson da kuma yankin Zaporizhia sun zama ƴan uwanmu har abada, inji Putin yayin wani buki a yau Juma'a a Kremlin. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya mai da martani ga mamayar ta hanyar sanar da mika bukatarsa ta gaggawa ta shiga kungiyar kawancin soja ta NATO. Fadar White House ta yi Allah wadai da kwace kasa da Russia ta yi. A cikin wata sanarwa, shugaba Joe Biden ya kira mamayar da ta yaudara. A cikin wata sanarwa da sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya fitar, ya ce Amurka da kawayenta za su sanya wani ƙarin takunkumai masu tsanani a kan jami'an gwamnatin Rasha da ƴan uwansu da jami'an sojan Rasha da na Belarus da kuma cibiyoyin sayo kayan tsaro game da masu samar da kayayyaki na ƙasa da ƙasa da ke tallafawa masana'antar sojan Rasha. A yau Juma'a, mayakan Islama na kungiyar Al-Shabab sun kashe mutane 12 da suke haƙar rijiya a kudancin Somalia, inda fari ya yi wa lahani, inji wani mazaunin yankin da jami'ai. Rikici tsakanin Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qa'ida, wanda ke son aiwatar da dokokin shari'a masu tsauri ko kuma shari'ar musulunci da gwamnatin tsakiya, ta kashe dubban mutane tun shekarar 2006. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun samu nasara a fagen daga a 'yan makonnin nan da suka gabata, yayin da suke fafatawa tare da kungiyoyin kare kai na cikin gida. Amma Al-Shabab na ci gaba da kai munanan hare-hare. Harin na baya-bayan nan dai ya faru ne a garin Garille da ke kudancin yankin Gedo, a lokacin da 'yan ta'addan suka kaiwa ma'aikatan jirgi hari a wurin aikinsu, inda suka kona gawarwakinsu da kuma kayan aikinsu na tonon ƙasa, inji Mahadi Abdi, wani mazaunin yankin da ya ziyarci wurin tare da kirga gawarwakin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya faɗa a yau Juma'a cewa an ji ƙarin harbe-harbe mai tsanani daga babban sansanin soja da kuma wuraren zaman jama'a a babban birnin Burkina Faso, kana an ji ƙarin fashewar wani abu a kusa da fadar shugaban ƙasa. Sojojin sun tsattsaya a kan hanyar zuwa fadar shugaban ƙasa, kana suka datse hanyoyin shiga gine-ginen gwamnati da gidan talabijin ƙasar, wanda ya dakatar da yaɗa labarai, a cewar Reuters. duk kokarin tuntuba domin jin ta bakin kakakin gwamnati bai nasara ba. Har yanzu dai ba iya gane wannan wani yunkuri ne na juyin mulki ba, amma yana dauke da alamomin yunkurin kwacin mulki da ya mamaye yammaci da tsakiyar Afirka a cikin shekaru biyu da suka gabata. Gwamnatin mulkin soji karkashin jagorancin kanar Paul Henri Sadaogo Damiba ta karbi mulkin Burkina Faso a wani juyin mulki a ranar 24 ga watan Janairu. Galibi fararen hula ne suka yi murna da wancan juyin mulkin bayan sun gaji da gwamnatin farin hula ta tsohon shugaban kasar Roch Kabore da ta gagara yin galaba akan mayakan 'yan ta'adda da suka kashe dubban fararen hula a cikin 'yan shekarun nan tare da kwace yankuna da dama a arewaci da kuma gabashin kasar. A ƙarshe, wani dan kunar bakin wake ya tayar da bam mai karfi a wani ɗakin karatu cike da ɗalibai a Kabul babban birnin kasar Afghanistan da sanyin safiyar yau Juma'a, inda ya kashe akalla ɗalibai 19 kana ya raunata wasu 27. Waɗanda lamarin ya shafa sun haɗa da 'yan mata. Shaidu da jami'an 'yan sadda sun ce tashin bam ɗin ya faru ne a cikin cibiyar ilimi ta Kaji da ke yammacin yankin Dashi Barci a birnin, unguwar da galibi mabiya Shi'a ne na Hazara ke zaune. Mai magana da yawun 'yan sandan Kabul Khalid Zadran ya tabbatarwa da VOA asarar rayukan tare da yin tar da tashin hankalin. Ya ce jami'an tsaron Taliban sun isa yankin kuma suna gudanar da bincike. Zadran ya ce ɗalibai na shirye-shiryen jarrabawan shiga jami'a ne lokacin da wani ɗan kunar bakin wake ya kai hari a cibiyar ilimin. Abin takaici shi ne mutane 19 suka yi shahada, sannan wasu 27 kuma suka ji rauni.
To sai mana aikin gafara saboda tangardar na'ura da aka fara ji. Baba Yakubu Kiri kuma ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu kasar Burkina Faso, inda yau aka wayi gari da wani abu mai kama da yunkurin juyin mulki. Dan jin halin da ake ciki a halin yanzu, na tuntubi wani bahaushen kasar wanda ke zaune a birnin Wagadugu, wato zangon birnin Wagadugu, mai suna Abdulrahman Nagarba. Sai ya ce,
assalamu alaikum. To lalle yau da asuba'i mun ji halbe-halben bindigogi, to inda dai lalle da gari ya waye ake samun labarin cewa shojoji ne lalle ke nuna lalle rashin amincewarsu da lalle abubuwan da ke faruwa, musamman dai wannan da matsalar da tsaro da aka sani kasa take fuskanta tun wani lokaci.
Me ake ciki a halin yanzu?
Tun da safe har ila yau da wannan ranar Juma'a, baki daya sai mu ce ma'aikatu baki daya da kuma kamfanoni duka a rufe suke, saboda lalle a unguwanni, wasu unguwanni akwai shojoji, yawa har zuwa dai shiyar fadar shugaban kasa. Don haka in aka duba kuma television dai na gwamnati, babu wani shiri da ake yi dai tun da safe har wannan lokaci.
Shin akwai alamar an samu mace-mace?
Gaskiya labarin dai da muke samu babu dai alamar cewa an samu mace-mace, yawa tun da safe dai har zuwa dai wannan lokacin dai babu dai labari dai tukunna, yawa ba mu san dai har ila yau dai abinda ake ciki ba, yawa domin jama'a dai kowanne dai na unguwarsa ko kuma gida.
Akwai wani ƙarin bayani da zaka mana?
To a takaicin takaitawa, abunda dai za mu iya cewa shine gaskiya lamarin abunda ke faruwa, matsalar tsaro, jama'ar kasa sun nuna gaskiya rashin jin daɗin su da kuma yadda har ila yau ake ganin gwamnati ta ki ta tsaya ta kula da lalle abunda jama'ar kasa suke so, domin suna nuna cewa kamar ya kamata a duba wata makociyar kasar Burkina Faso a nan, irin lalle yadda suke tafiyar da shugabancin su. To abunda lalle ake bukata gwamnatin kasar Burkina Faso ita kuma ta je bisa kan wannan tsari.
Malam Abdulrahman Nagarba kenan, wani bahaushen kasar Burkina Faso wanda ke zangon birnin Wagadugu, Yanzu kuma sai Najeriya, inda ake ci gaba da makokin rasuwar sarkin Lakwaja a jihar Kogin Arewacin Najeriya, Alhaji Kabir Mai Ƙarfi. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
A yanzu haka dai ana ci gaba da zaman makokin rasuwar sarkin Lakwaja a jihar Kogin Najeriya, Alhaji Muhammadu Kabir Mai Ƙarfi na uku. Sarkin na Lakwaja wanda ya rasu a ranar Laraban nan da ta gabata, kuma aka yi jana'izar shi a jiya Alhamis, ya rasu yana da shekaru 80 a duniya, bayan da ya share shekaru 30 yana mulki a masarautar ta Lakwaja. Tuni dai gwamnatin jihar Kogin ta fitar da sanarwar yin ta'aziyya a sakamakon rashin wannan basarake da ta ce ya mai da hankali wajen haɗa kan jama'a. Gwamnan jihar Kogin Alhaji Yahaya Bello ya ayyana rashin a matsayin babba. Alhaji Aliyu Lawaljiya mai yakin Lakwaja ya ce a yanzu haka suna cikin wani hali na kidima.
Wannan mutuwa na mai martaba sarkin Lakwaja dai gwaji ne a gare mu, kuma mu yi wa Allah godiya saboda kyakkyawan rayuwa da Allah ya ba sa, da kyakkyawan shugabanci da ya yi wa gari, na haɗa kan al'umman gari, na ganin mun samu zama lafiya. Muna rashin sa a tsakaninmu, Allah ya karɓi bakoncinsa ya sada shi da aljanna Firdausi.
Suma dai waɗannan shuwagabannin al'umma ne a birnin na Lakwaja. Ga abin da suke cewa.
Alhaji Muhammadu Musa sarkin ladane na Lakwaja. A gaskiya mutuwar mai mataba sarkin Lakwaja Dr. Alhaji Kabiru Mai Ƙarfi na uku, wannan mutuwa ya girgiza mu, ya hankalinmu ya tashi. Domin abin da ya sa Alhaji Dr. Abinu Kabiru Mai Ƙarfi na uku mutum ne wanda yake tsayayye ne, mutum ne kuma wanda in yace eh ne, in yace a'a, baya san munafici, baya san zalunci.
Sunana dai Alhaji Yahaya Danladi Musa, shugaba kungiya jama'a Tizalatul Bidya wa Ikamatu Sunna jihar Kogi. Da farko da zan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Marigayi magarin na uku Allah jikan shi. Mutum ne mai so addini, mutum ne mai so mutanensu.
Kasancewa kana ɗaya daga cikin shugabannin al'umma, me za ka iya ganin kaman za ka tuna da shi, ba za ka mance da shi ba ga shugabancin shi sarkin Lakwaja ɗin?
To, ban manta. Akwai lokacin da shugabanmu Sheikh Abdullahi Balawu ya kawo mana ziyara, mun je gurin ya karba mu hannu biyu, mai lokaci ya sanar da mu ce kullun kufan shi a buɗe ne, shi mai so addini ne.
Alhamdulillahi, sunana Ibrahim Muhammad Yaro daga Angon Madabo. Gaskiya wallahi mun yi bakin ciki mu mutanen Lakwaja da rashin mai martaba namu. Wallahi muka ce ba mu yi rashi ba, wallahi mun yi ƙarya saboda matsayi da ya tsaya mana a wannan gari.
Gwamnan jihar Kogin da kuma shugaban majalisar sarakunan jihar Niger da tsunufi Alhaji Yahaya Abubakar na cikin dubban mutane da suka halarci jana'izar marigayi sarkin da aka gudanar da yammacin jiya Alhamis a fadarsa da ke birnin Lakwaja. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha, yanzu kuma ga Awwal Garba da rahoto na musamman.
Gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta yi yunkuri na sake wani zama na musamman domin ganin irin yadda lalubo hanyoyin zaman lafiya a faɗin ƙasar. Karo na biyu kenan da za a irin wannan zaman a faɗin ƙasar, musamman a ɓangaren da ake amfani da harshen Ingilishin sarauniyar Ingila, anda a yanzu haka suke ta ɗauke ba daɗi tsakanin su da jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru, wanda suke nema a raba ƙasar gida biyu ko kuma su ɓalle daga ƙasar jamhuriyar Kamaru. Ministan cikin gida Mr. Atanga Nji ya yi taro da gwamnoni goma na ƙasar jamhuriyar Kamaru domin neman kawo ingantaccen tsaro a ƙasar jamhuriyar Kamaru. Muna wannan taro ne ba zan komai ba domin maido da zaman lafiya a ƙasarmu. Gwamnan jihar Arewa maso yammacin ƙasar jamhuriyar Kamaru Mr. Adolf Lale Afrik shi ma ya ce wannan zaman da za mu yi shine ya fi cancanta domin muna cikin hatsari, kuma matasanmu da dama suna cikin dazuzzuka. Ya kamata a yi wannan zaman domin lafiyar juna, kuma idan muka yi wannan zaman ne muna ganin cewa hakanmu zai ci ruwa a ƙasar Kamaru. Shi ma gwamnan jihar Arewa mai nisa Bijin Yawa Bakari ya ce ya cancanta a sake wannan zaman. karo na biyu domin yin hakan yana da matukar muhimmanci a wajen
local revenue.
Shugaban wadatar zaman lafiya na kasar Jamhuriyar Kamaru kuma shugaban yaki da ta'addanci a kasar Khalifa Alhaji Uba Abdulrazak ga kuma irin hirar da muka yi da shi.
Kaga yanzu duniya gabaki daya tana cikin rikicewa, to amma ko ta ina ba ma a nan kasar Kamaru ba, ko ta ina ana neman zaman lafiya.
To yanzu me zaka faɗa akan wannan kira da gwamnati ta yi wanda za a yi zama na biyu domin wanzar da zaman lafiya a kasar Kamaru, musamman bangaren arewacin kasar Kamaru an da Boko Haram suke kai hare-hare da kuma bangaren yan awari na kasar Kamaru. Me zaka faɗa bangaren ya Khalifa na me wanzar da zaman lafiya?
Na abin da zan faɗa a madadina na Khalifa mai kokari da zaman lafiya a duniya gabaki daya da kuma yaki da ta'addanci, a nan kasan Kamaru dai gwamnati Allah ya ba ta basira yanda za a zauna mazauni daya a tattauna duka waɗansu matsalolin da ke addaban al'ummanmu na kasan Kamaru, musamman abin da ya ga yaƙe-yaƙe fitinan Boko Haram na da fitinan yan aware. To kasan gwamnati da zai iya ɗaukan makami ya je ce zai yaƙi al'ummansa ba, shi ka gaisa gwamnatinmu nan ana tsara ne ana ganin yawa, domin kaga gwamnati da zai sai makami da kuɗin yan adam kuma ya je ya, to shi ne mu kuma muna kira ga waɗannan a zo a zauna a tattauna a samu zaman lafiya, don zaman lafiyan nan shi ne, don ba abin da za a same shi da ƙarfi, ko ka samu abu da kwace to nan abin ba ƙarko, amma aka samu a cikin zaman lafiya, a cikin nutsuwa, a cikin gaskiya, to kowa zai ci daɗi.
Matasa me za ka ce musu a daidai wannan lokaci?
Yawa, matasa kuma masu ƙorafi a gwamnati bai ba mu aiki ba, a gwamnati idan ce zai ɗauki kowa a aiki, kaga aikin ma ba yawa, aikin ba yawa na gwamnati ma. Idan ce duk kowa zai aiki a minista ko a ofishin gwamnati, ka gani ofishin ma kalilan ne, kuma muna nan al'umman matasa dewa, to waɗanda suke da ilimi ko ba su da ilimi a nemi sana'a, don mun gani yanzu masu sana'a ma su ne ma suka fi jin daɗi fiye da wanda suke aikin gwamnati. Don kaga kana nan ya za faɗa malamin kanka ba wani fitinan kan da za a yi, to yanzu mun bibiya duk waɗansu masu ƙoƙari su shiga gwamnati, barayi ne kai dai mutum zai shiga ne domin shi ma ya ɗauki kuɗin al'umma, to shi ne yanzu muke gargaɗi a fitar da kai a wannan sha'ani, kowa ya nemi tattalin arzikinsa.
Alhaji Ali mai faɗa a ce a rasa jamhuriyar Kamaru kuma ɗan siyasa shi ma ga abin da ya ce kan wannan taron da za a gudanar a ƙasar Kamaru.
Lallai ko taron da aka yi da gwamnoni guda goma na ƙasar Kamaru da ministan cikin gida da kuma premier minister, wannan sababbin taro ne da suke yin shi nake ga wato kowane wata uku ko wata shida, wani zaɓin kuma ko shekara guda. Ana haɗa kawunan gwamnoni da wani lokaci inda da ko wani matsala a yi bayani a kai kuma a kan matakan da za a iya ɗauka a kowane lokaci. Amma wannan taron ya zo da wani misalo na daban a ciki, dangane da cewa al'amura da yawa suna ficewa ba tare da gwamnati suna iya su kare wato al'ummarsu ba da suke waɗannan ɓangarori guda biyu da ka yi magana, wato arewa mai nisa da kuma ɓangaren mai amfani da harshen Ingilishi. Ana gani dai abin ya yi ƙamari ne yanzu, an gani da cewa sojoji da yawa suna ɓata rayukansu da kuma yi aikin gwamnati da yawa suna nan waɗanda aka kama su, wato aka yi kidnappe su kuma da ake tambaya a bada waɗansu kuɗaɗe kafin a bar su.
Alhaji Habibu Inuwa shi kan galau ne ba jiyau ba, an da 'yan ta'adda suka ritsa da shi a kan hanya, shi ma ga abin da ya labarta mana
game da taron da aka je ƙasan Ingilishi wanda gwamnati ta haɗa, wanda za a je na samu a yi zaman lafiya. Ka tambaye ni ya nake gani eska za samu galaba a wannan taron. To, niyan ɗaya yana da kyau, amma samun galaba yanzu zai wuya. Dalili, don su wanda suka tashi tafiya wajen taron, haɗatta wanda ma suka haɗa taron, da za a gajeci ‘yan ta’adda masu riƙe makamai da abin na da kyau. Amma tafiyan da suka yi nan, ni kiraye-kirayen sarakai ne da mazaunan gari a tattauna, a gaya musu cewa in waɗansu sun duba sun ganin sun ji labarin da akwai ta’adda a wani anguwa su zo su faɗawa. To dai kamar dai ‘yan sanda a shi sa suka tafi, waɗannan abubuwan suke so su sa, kamar na auto defense hakan nan, a sa mutane kamar ‘yan sandan ciki in suna da labarai su zo su faɗawa gwamnati ya san matakin da zai ɗauka game da su, kuma ya fito musu ta baya. Taron nan zai wuya a samu zaman lafiya, dole sai an kira ‘yan dajin nan wanda suke rike da makamai. Kwanaki can kaji abin da ya faru, aka baza a gari cewa shi General Marshall an kama shi, an kashe shi, aka nuna fotuna, a shi foton wani foto ne na barazana, ba shi ba ne. Kwana biyu uku ai ya fito ya magana, ai ya faɗa, ya ce duk abubuwan da ake faɗan nan yana da rai, ba abin da ya same shi. To kaji duk waɗannan abubuwan ana publicity hakan nan, kamar gwamnati na aiki da kyau. To wannan duk ba za a samu zaman lafiya da shi. An yi zama a kan tebur da ‘yan gwamnati ɗin da ɗan ta’adda ɗin da ‘yan siyasa ɗin, sannan a sasanta, a nan ne za a samu zaman lafiya. Kaji ainihin dalilan da zai sa taron nan ba za a yi galaba ba.
Yau ɓangaren Ingilishi sama da shekaru shida kenan ake ta ɗauki ba daɗi tsakanin su da masu ɗauke da makamai da kuma hukumomin tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru. Haka zalika shekaru 14 kenan ƙasar Kamaru take samun hare-hare ta ɓangaren jihar Arewa mai nisa, inda ƙasar Kamaru ta iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya da ƙasar jamhuriyar Chad da kuma ƙasar jamhuriyar Nijar. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaishe ka, kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Yanzu kuma ga Awwal ya dawo da labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice.
Shugaban gungun ƙwallon ƙafan ƙasar Jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ɗan ƙwallon ƙafan ƙasar Samuel Eto'o ya amince da yanke wata shawara da aka yi, wanda kocin ƙasar Jamhuriyar Kamaru Sam Bahana ya miƙa masa sunayen waɗanda za su taka leda a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da za a gudanar a ƙasar Qatar a shekarar baɗi. Sai kuma ta ɓangaren fafatawa wanda ake yi na kule-kule ɗin da za su buga kofin ƙalubale na kasar jamhuriyar Kamaru yanzu dai club din Gazelle sun kala da takwalata club din Bambutus da Buda wanda kowannen su ya jefa kwallo guda biyu a ragar dan uwansa sun tashi kunnen doki club din AS Fortuna ita kuma bata samu nasara akan takwalata ba club din Cotton ta Birnin Garwa club din Cotton ta Birnin Garwa ita ce ta jefa kwallo guda daya kilo a ragar club din Fortuna anda club din Cotton din ne ta samu nasara akan takwalata ta sai kuma club din Union de Douala ita kuma sun kara ne da club din Egirta bangaren Mungo ba wanda yace dan uwansa an tashi daga wasan banza da banza sai kuma club din Avion Academy ta sha kwallo guda daya ne akan takwalata club din Renaissance de Ngumu wanda yanzu haka an tantance club guda hudu su ne za su bakata a club din Chinkofin Kalubale na kasar ta jamhuriyar Kamaru ministan wasanni na kasar Kamaru da motsa jiki Musta Muale Kumbi ya yi kira ga babban murya ga hukumar wasanni ta duniya FIFA da ta tsige shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru kuma tsohon dan kwallon kafan kasar Samuel Eto daga mukaminsa sannan kuma club din Cotton ta Birnin Garwa yanzu haka ita ce wanda za ta gwamza da club din Edin domin ganin ko wane ne zai dauki kofin gwani na gwanaye na kasar jamhuriyar Kamaru a daidai wannan lokaci anda ake neman a fada kakar wasanni na shekarar 2023 a kasar jamhuriyar Kamaru baki daya yanzu kuma kamfanin da suke yi wa ɗan wasan Inevitable sun kasar Kamaru kayayyakin wasa kok suna nema su maka tsohon dan kwallon kafan kasar kuma shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru FICAFU Samuel Eto a kotu domin neman hakokin su da suke nema su dan nemi su a daidai wannan lokaci Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirmu na karshe wato labarai amma a takaice
to Ibrahim a takaice shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ayyana mamaye yankuna guda hudu na Ukraine duk da cewa sojojin Russia na shirin shan kashi mafi muni a yakin mutanen da ke zaune a yankunan Luhansk Donetsk Kherson da kuma yankin Zaporizhia sun zama ƴan uwan mu har abada in ji Putin yayin wani buki a yau Juma'a a Kremlin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya mai da martani ga mamayar ta hanyar sanar da mika bukatar sa ta gaggawa ta shiga kungiyar kawancin soja ta NATO Fadar White House ta yi Allah wadai da kwace kasa da Russia ta yi a cikin wata sanarwa shugaba Joe Biden ya kira mamayar da ta yaudara a yau Juma'a mayakan Islama na kungiyar Al-Shabab sun kashe mutane 12 da suke hakan rijiya a kudancin Somalia inda fari yayi wa lahani in ji wani mazaunin yankin da jami'ai rikici tsakanin Al-Shabab mai alaka da kungiyar Al-Qaida wanda ke son aiwatar da dokokin shari'a masu tsauri ko kuma shari'a musulunci da gwamnatin tsakiya ta kashe dubban mutane tun shekarar 2006 jami'an tsaron Somalia sun ce sun samu nasara a fagen daga a ƴan makonnin da suka gabata yayin da suke fafatawa tare da kungiyoyin kare kai na cikin gida amma Al-Shabab na ci gaba da kai mudanan hare-hare a ƙarshe kamfanin dillancin labaran Reuters ya faɗa a yau Juma'a cewa an ji ƙarin harbe-harbe mai tsanani daga babban sansanin soja da kuma wuraren zaman jama'a a babban birnin Burkina Faso kana an ji ƙarin fashewar wani abu a kusa da fadar shugaban ƙasa sojojin sun tsatsaya akan hanyar zuwa fadar shugaban kasa kana suka datse hanyoyin shiga gine-ginen gwamnati da gidan talabijin kasar wanda ya dakatar da yada labarai a cewar Reuters duk kokarin tuntuba domin jin ta bakin kakakin gwamnati bai nasara ba har yanzu dai ba iya gane wannan wani yunkuri ne na juyin mulki ba amma yana dauke da alamomin yunkurin kwacin mulki da ya mamaye yammaci da tsakiyar Afirka a cikin shekaru biyu da suka gabata
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Station wacce ta jagoranci shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ya muku fata alheri wassalamu